Yayin da auren Yarima Harry da Meghan Markle ke gabatowa, an samu labarin cewa Yarima Charles, mahaifin Yarima Harry, shi zai hannunta amarya Meghan a fadar Kingston a Ingila. Mahaifin Meghan, Thomas, ba zai samu damar halartar auren diyarsa ba, saboda rashin lafiyar da ya kai har aka masa aiki a zuciyarsa. Miss Markle ta fitar da sanarwa jiya Alhamis cewa tana fatan cewa mutane za su baiwa mahaifinta sararin mai da hankali kan samun lafiya. Yarima Wells ya yi marhaba da auren ɗansa da Meghan, inda ya saka musu albarka a cewar fadar. Kakan Yarima Harry, da ake kira Duke of Edinburgh, zai halarci bikin auren da za a yi gobe Asabar. Mahaifiyar Meghan, Doria Ragland, za ta kai ‘yarta cocin da za a ɗaura auren, da ake kira St. George's Chapel a yankin Windsor. Kuma mahaifiyar amaryar za ta haɗu da sarauniyar Ingila karo na farko a fadar Windsor, inda ango Yarima Harry, ɗan shekaru 33, da amaryarsa Meghan, ‘yar shekaru 36, za su yi mata rakiya zuwa ganin sarauniyar. Za a fara bikin da ƙarfe 12 na rana a gogon Ingila, kuma za a yada a kafofin yada labarai a faɗin duniya. And I hope life will treat you kind.